Gwamnan Jihar Oyo, Injiniya Sayi Makinde, ya ce shi da gwamnatinsa ba su adawa da al'ummar Hausa Fulani da ke zaune a Jihar Oyo. Muddin masu neman halalin su ne, amma suna adawa da masu aikata laifuffuka kamar sata da garkuwa da mutane, fashi da makami fyaɗe da dai sauransu.
We're not after Hausa Fulani. We are after criminals, irrespective of their tribe, their religion, or creed. Those are the people that we're after. And for people who are stoking ethnic tension, they are criminals. They should be arrested and treated as common criminals.
Gwamna Sayi Makinde ya ce ba mu adawa da Hausa Fulani, muna adawa da masu aikata laifuffuka ba tare da yin la'akari da kabilarsu ba, ba tare da yin la'akari da addininsu ba. Su ne mutanen da muke adawa da su. Ya ce mutanen da ke haddasa faɗan jinsi a kama su a hukunta su a matsayin masu aikata laifi. To ko me shugabannin Hausa Fulani za su ce game da kalaman gwamnan na Jihar Oyo? Farko ga Alhaji Ibrahim Jijji, shugaban kungiyar Miyetti Allah na Jihar Oyo.
Gaskiya in dai ya faɗi haka, gaskiya ya faɗi haka, mun ji daɗi, ko mun tabbatar da zai muna adalci. Dama muna tunanin zai yi muna adalci a gwamnatinsa.
Eh, tabbas gwamnan Jihar Oyo Sayi Makinde ya ce shi da gwamnatinsa ba su adawa da Hausa Fulani a nan Jihar Oyo, musamman masu neman halalin su, amma suna adawa da masu aikata laifuffuka kamar fashi da makami, satar mutane, fyaɗe da dai sauransu.
Dama waɗannan ba cikin waɗannan ba mu tare da su, mu karan kanmu muna adawa da waɗannan.
To yanzu wane taimako ne za ku baiwa ita gwamnatin Jihar Oyo domin samun zaman lafiya a faɗin jihar ta hanyar yin wajura da masu aikata laifuffukan irin satar mutane, fashi da makami da dai sauransu?
A shirye muke neman zaman lafiya, dama muna shirye. Kuma in tabbatar maka da cewa duk wani sarkin birane da wani ciyaman nan ya ce Allah, kowane ne yana fata a samu zaman lafiya a lokacin gwamnatin da ke zaune. Amma fatanmu shi ne gwamna ya tabbatar ya neme mu duk wani abu da za a yi, ake an yi shi bisa ƙari, bisa tsarin da doka ta tanada, a yi bincike. In dai an tarar da mutum da laifi, to kowane ne a tabbatar da hannu tashi a hannun hukuma. Mu muna shirya haka dama.
Rana Ado Suleiman, ni ne sarkin Hausawa a Kebbi. Wanda magana ta shi, magana ce ta gaskiya, saboda ba lallai ba ne a ɗora laifi a jinsi, ko da jinsin sun fi zama mafiyar rinjaye a kan laifi. Domin a shekarunmu ayar ba suka fara fashi da makami, wanda aka fara kashe a fashi da makami, ɓoye nushi, ai ba ne aka kashe shi, ba batun dai biyar rabe ne. Amma ɗan arewaci ba mu taɓa iya kwanciya biyar rabe Amiroba ba. Yau ga Amiroba an shige shi an kai ga Nike Laba. Ƙasar Edo ta fi ko ina lalacewa a wajen sata da karuwanci. Har yau ɗan arewaci ba mu taɓa zama muna zargin ɗan Edo a matsayin lalatattun karuwai ko ɓarayi ba. Dace yanzu a tsaya a matsayin cewa ba fulace ne kaɗai ɓarau ba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.